الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاترا قواتر ربيع الأول hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444 wanda ce daidai da 15 ga watan 10 shekara ta 2022 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka majalisin Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fathu Rabbil Bariya bi adillatil iziyya fi fiqh al-malikiyya littafi ne na babban malaminmu professor Muhammad Mansur Sokoto hafizahullahu ta'ala wanda sharhi ne na babban littafin nan na muqaddimatul iziyya na Abu Ta'abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 105 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun tattauna ne game da lokacin yin layya inda mala yake ce mana wannan mas'ala game da lokacin yin layya shin za a yi layya ne bayan sallar liman da khutubarsa da yankansa ko kuma a'a to akwai maganganu guda hudu wa'inda muka karanta wanda malamai suka tattauna wato cewa akwai kaulin da suka ce sai bayan an idar da sallah liman yayi khutuba ya kuma yanka dabbarsa sannan sauran mutane sai su yanka wannan shine kauli na farko kauli na biyu suka ce halaccin yin layyar bayan sallah ko da gabanin liman ya yanka ne in dai an yi sallar idi to ya wadatar kafin liman ya yanka ma mutane sun yankansu yayi wannan kauli ne nawa Imamu Ahmad rahimahullah ko kaulin Imamu Ahmad kenan sana akwai kauli na uku wanda shi kuma kaulin cewa akai lokacin ta yana shiga ne da zarar rana ta fito gwargwadon lokacin sallah da yin hudubar sallar idi ya wuce to da wannan lokacin yayi kawai mutun zai iya yin yanka an gane ko ya je sallar bai je sallar ba an yi sallar ba ai ba dai gwargwadon yin sallah da hudubobinta ya wuce rana ta fito to in ya yanka dabban layyasa ta yi kauli na hudu kuma suka ce a'a lokacin yin yanka a cikin haƙƙin waɗanda suke alqura wal bawadi wato suke cikin kananan alƙaryo da ƙauyuka da zara alfujir na biyu ya keto to su za su iya yin yankan su dan ƙauyuka ne wayanda ko limami babu ballanta na sallar idi da aka su da zara alfujir na biyu ya keto za su iya yin ainihin wato yankan layyarsu wannan kauli ne na Imam Abu Hanifa da kuma shine kaulin ata daga cikin tabi'ai to dai karshe muka tafi akan cewa kauli guda biyu su suka fi karfi ta fuskar dalilansu ko dai kaulin sai liman ya an yi sallar idi liman yayi khutuba yayi yanka sannan kai yanka wannan kuma shine ahwat kamar yanda muka karanta ko wannan shi yafi kyau domin ya kunshi kauli na biyu shi kauli na biyu shine ko da liman bai yanka ba inda an yi sallar idi an dawo to za a iya yin layya wanda kauli na farkon ya hade duka guda biyun da haka a yanka bayan an sako daga sallar idi liman yayi yanka shi yafi kyau to sannan mun tattauna game da shekarun dabbobin da za a yi layya da su, shi ma idan mutum raƙuma ko raƙumi zai yanka, ga adadin shekarun raƙumin da ake so a yanka da shi mafi ƙaranci, sannan idan sa mutum yake so ya yanka, ga adadin shekarun da ake so sa ya kai kafin a yanka shi, idan kuma akuya yake so ko tunkiya, rago ko ɗan bunsuru yake so ya yanka, din mun tattauna game da abinda malamai suka faɗa da kuma hadithan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka tabbatar na shekarun dabbobin da ake iya yin layya da su. To yau karatun mu zai tashi ne game da wasu aibobi da ke faruwa ga dabbobin layya, wanda idan dabba tana da wannan aibin to ba a yin layya da ita. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala: al-uyubul lati turaddu biha al-udhiya. Malam yake cewa aibobin da ake mayar da dabban layya in tana da su, aibobin da ba a yin layya da dabba in tana da su. Qala al-musannif: wa yuttaqa fi dhahaya wal hadaya al-uyub. Ana kiyaye wasu aibobi game da dabban layya ko dabbar hadaya. Fala yujzi'u fi dhahaya wal hadaya awra'u. Wato dabbar da ake kira awra'u to ba ta yin layya kuma ba ta yin hadaya. Wace dabba ce awra? Sai malam yace wa hiya allati dhahaba nuru ihda ainaiha. Ita ce dabbar da hasken idanta guda ɗaya ya tafi, ma'ana ido ɗaya ne da ita, ba ta gani sai da guda ɗaya. To wat dabbar da take mai ido ɗaya ba a yin layya da ita. Sani ya ce ko sa ko raƙumi ko tunkiya ko akuya, duk ba a yin layya da ita in ya zamto ainihin wato ido ɗaya gare ta. Wala maridatun maradan bayyinan. Ba a yin layya da dabbar da take mara lafiya kuma rashin lafiyar ta ta a bayyane take. Wato rashin lafiyar duk wanda ya ganta ya san wannan dabba ba ta da lafiya, to ita ma ba ta yin layya. Wala arja. Haka ba a yin layya da dabba gurguwa. Arajan bayyinan gurguntaka bayyananniya, da an ganta gata nan tana ɗingisawa ko tana jefa ƙafa, ta gurguntatta ta fito fili. Wala ajfa. Ba a yin layya da dabbar da ake kira ajfa. Wahiyar latila shahama fiha. Ita ce ƙeƙasasshiya busasshiya ramammiyar da babu ainihin wato mai a tattare da ita. Waƙil. Wani ƙaulin kuma aka ce a ajfa hiyal latila mukhafi idhamiha. Ita ce dabbar da babu ɓargo a ƙashinta. An gane ko? Kaga rashin kiwon ko rashin ainihin wato abin ɗinta ya bayyana, babu ɓargo a ƙashinta ko kuma ba ta da mai. Wala mashquqatul udhni. Haka ba a yin layya da dabba ko hadaya da dabba da take mai tsagaggen kunne. Illa an yakuna shaqqu yasiran, sai dai idan tsagewar ya kaɗan ce. Wa huwa thuluthu. Kaman yaya ne ɗan kaɗan? Sai malam yace wa huwa thuluthu shine kaman thuluthi ɗaya bisa uku. Da aka duba yankan sai aka ga bai wuce ɗaya bisa ukun kunnanta ba, to wannan babu laifi a iya yanka ta. Wa kaza qatul udhuni. Haka ma yankewar kunnan gaba ɗaya. La yujzi'u illa an yakuna yasiran, shi ma ba ta yin layya sai dai idan yankewar gutsewar, wato shi wannan tsagewa yana nan a jiki amma ya tsage, in dai bai wuce sulusi ba yankan za a iya yin layya da ita. An gane tsagewar ba ta wuce sulusi ba. Sannan ba a yi wadda kunnan gutsirewa ya yi, sai dai in gutsirewar ya kaɗan ce, kaɗan ya ɗan gutsire haka, to shi ma za a iya yin layya da ita. Wa kazalika zahabu aktsari dhanabi. Haka ma yankewa ko gutsirewar mafi yawan jelatta, idan jelatta mafi yawa ta gutsire, ita ma ba a layya da ita. Wa kazalika maksuratul qarni. Haka ma mai karyayyen ƙaho, illam yabra, idan bai warke ba, ila sabuwar karyewa ce, tan gurin yana mata ciwo ga alama jini bai warke ba, to wannan ita ma ba ta yin layya. Fa in bari'a. Amma in ta daɗe, ƙahon ya daɗe da ɓantarewa har ma gurin ya warke, ta warke a jiza'a, to ana iya yin layya da ita. Kaji yanda musulunci yake daki-daki. Ba duk dabbar da kaga dama kawai sai ka je ka kama ka yanka ba. Ba sauki ko arha ake kallo ba a dabban layya. Wa'innan dokokin da waɗannan ka'idojin su ake so mutun yayi layyar ba wai naman ba Allah ta'ala cewa lan yanana Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum ibada ce da mutun zai iya shiga aljanna ta dalilin ta ibada ce da ake samun wato shiga cikin manyan bayin Allah da ake neman kusancin Allah subhanahu wataala ta hanyar ta da haka duk lokacin da mutun zai yi ya tsaya ya fahimci wace irin dabba zai siya kama daga shekarun nan da kuma waɗannan aibobin dan wani lokaci za ga su ma shekarun ba a la'akari da su duk dabbar da mutun ya ga dama wani ya kwalla faransa shi sai yayi layya amma ba wai kwalla faran ne laifi ba a'a ya yanka kowace iri ya samu ya zamto wanda zai yanka din shekarun ta sun kai sannan ka ji aibobin nan ba ta da su to in dai dabba ba ta da waɗannan aibobin kuma ta cika shekarun da aka ambata satin da ya gabata dabba ta isa laye sai a yanka yustahabbu ta'zimu ad-dahaya an so girmama dabban layya wastismaniha da kuma ciwata ta tai kiba wato an so dabban layya shi yasa kaga wato arha ba ta ado in ka je ka samu wani dan magyazo ko kuma wani kafu zuru ko zuru to dama za ka ga mutun arha ya kalla dabba kaga tana hawaye ita kadai ai ka san da matsala an gane ko eh ko ganta da kwantsa ai kaga duk da damuwa a ciki ko ga ana janta in gaya ma da ufa dalibu wal matlub duk ta riga ta kare ka rasa mun abin nan ana soye naman ta yana kauri kamar taya ai kaga da matsala ko abi da ka arha ba ta ado haka malam Bahaushe yace sai mutun ya tara kudi zaka ji su magabata kiwata ta suke ta kiba in ba za ka iya siyanta ba lokacin da take ta yi tsada sai ka siya da wuri kai ta kiwata ta dan abincin da za ka dinga bata kafin lokacin laye za ka sha mamaki sai ga ba za ka iya ciro wannan kudin ka siya ba saboda tsadar amma gashi ka tare ta da wuri ka kiwata dabbarka da kanka ta yi kiba domin kai ma kana son ladan da Allah zai baka ya baka mai kiba ko kana so kai ma ladan a baka kafu zuru na'am kaga ba mai son lada kafu zuru ko yawa dan kowa yana son in za a bashi lada cikakke to shi ma sai layyar cikakkiya da haka ana son dabbar layyar ta zama katuwa da an ganta a ga cewa wannan gaskiya ta cika ido sosai tana da kiwo tana da kiba liqaulihi ta'ala zalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub Allah ta'ala yace wannan kenan wa man yu'azzim sha'air Allah wato babu wanda yake girmama alamomin addini na Allah ko duk wanda ya girmama alamomin addinin Allah fa innaha min taqwal qulub to wannan suna daga cikin wato tana daga cikin zukata mafi kiyaye dokokin Allah ko mafi tsoron Allah an gane ko wannan suratul hajj aya ta 32 wa an abi umamata bin sahlin radiyallahu anhu kale ce kunna nusamminul udhiyata bil madina abi umama yake cewa mun kasance muna tirke dabban layya a madina sai ta yi kiba za mu tirke ta ai ta bata abinci a kawo dusar awara a kawo dusar koko a kawo kaza a kawo kaikayi a bata dawa a bata kaza a bata harawa ta yi kiba sosai wa kana almuslimuna haka al'adan musulmi suke a wancan lokacin musulmi sun kasance yusamminuna suna tirke dabban layya ta yi kiba sosai saboda haka in ka siye ta da wuri sai ka kai ta ta huta wata za ka ga ba ta da ciwo gurin da take saboda kila ta siyarwa ce da haka suna da yawa sai a zuba musu abincin da ba zai ishe su ba za ka ga wata ba ta da ciwo babu kulawa kirki in ka siyo ta da wuri ka zo ka ajiye ta sai ka ga ta samu ciwon da ake bukata an gane ko isnaduhu hasan wannan athar wannan hadithin wato na abi umama isnadin sa yana da kyau allaqahu al-bukhari imam al-bukhari ya ruwaito shi ta'alikan mujalladi na 10 shafi na 12 bi sigatil jazmi amma ya ruwaito mu'allaqat din imam al-bukhari akwai wanda yake ruwaito su bi sigatil tamrid akwai wanda yake ruwaito su bi sigatil jazm to an ce ana karbar wato mu'allaqat din da ya ruwaito su bi sigatil jazmi to wannan yana daga cikin mu'allaqat da imam al-bukhari ya ruwaito su bi sigatil jazmi wa wasalahu abu nu'aym kuma wannan dan gibin da aka samu Abu Nu'aym ya dinke wannan gibin a fi mustakharajihi a cikin mustakharaj dinsa kama fi ta'liq mujalladi na 5 shafi na 6 wa turaddu idha kana fiha al-uyub al-madhkurati idan ta zama tana da aibobin da aka ambata din nan to dabbar layyar ba za ta yi layya ba da haka ana mayar da wannan dabba ba ta cikin dabbobin da za a yi layya da ita idan ta zamto akwai aibobin nan da aka ambata a tattare da ita fi hadithi Ubayd bin Fayruz maula bani Shaybana wato kamar yanda yazo cikin hadithin Ubayd bin Fayruz maula bani Shayban qal yace qultu lil bara wato Ubaydullah bin Fayruz maula bani Shaybana yake cewa qultu lil bara na cewa ainihin wato bara'u haddithni amma naha anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-adahi ka bani labarin dame dame manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a yanka daga cikin dabbobin layya qal sai ainin al-bara bin azib yake cewa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya tashi a cikin mu yayi mana bayani wa yadi aqsaru min yadihi amma hannuna wane shi ya kai hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana yana so ya nuna yanda annabi ya daga hannunsa wajen nuna cewa fa qala annabi yace arba'un annabi ya daga hannunsa to shi ma tunda yazo kaga musalsalun bi raf'ul ayadi kenan to da yazo zai nuna sai ce amma wane ni haka dai annabi ya nuna yan yatsunsa amma yan yatsuna sun yi kadan su kai yan yatsun annabi sallallahu alaihi wasallam wajen ladabi ina fata an gane yana so ya nuna ladabi cewa yan yatsunsa ba su kai na annabi ba amma dai annabi ya daga yan yatsu guda hudu yace arba'un dabbobi guda hudu la yajizi anna ba sa yin layya al'aura'ul bayyinu awruha ita ce mai ido dayan da rashin ido wato rashin ganin ta ya bayyana walmaridatul bayyinatu maraduha da mara lafiyar da wato albayyinu maraduha wadda rashin maraduha rashin lafiyar ta bayyana walarja'ul bayyinu dhal'uha da kuma gurguwar da gurguntaka ta bayyana walkasiratu da kuma alkasira allati la tunqi wadda wato bata da ciwo bata da mai an gane ko ramammiya wadda take bata da ainihin wato mai bata da kitse bata da ainihin wato ciwo kenan qultu sai nace inni akrahu an yakuna fil qarni naqasun wa an yakuna fis sinni naqasun sai yake cewa kuma sannan ni gaskiya ba na son ya zama a kahon dabban lai yadda zan yanka ya zama akwai tawaya ya dan kare ko yaya ba na so wa an yakuna fis sinni naqasun ko ya zama a hakorin dabbar da zan yanka ta layya ya zamto akwai tawaya ba na so qala sai ce ma karihtahu fada'ahu sai ce to kai abinda baka so ka barshi wala tuharrimhu ala ahadin amma kaka haramta wa wani da abinda ba shari'a ce ta hana ba babu laifi ka ce kai baka son koyaya koda aibun da aka danyi sassauci ne kai baka so to wannan karka haramta wa mutane amma kai ka bar wannan ka je ka nemi irin wanda kake so din an gane ko wannan hadithin ashabu sunan sun ruwaito shi wa sahahul albani fil irwa mujalladi na 4 shafi na 361 fa hadhihi al'uyubu wadannan aibobin guda hudu qad tafaqa ahlul ilmi ala anna al-udhiyata malamai kwata sun hada kan cewa layya turaddu biha ana maida ita ba za a yi layya ba in tana da wadannan aibobin in ko mutun hayyayi wala tujzi uto layya sa bata yi saba bata yi ba ka koma cikin at-tamhid na ibn Abdul Barr mujalladin sa na 20 shafi na 168 da kuma al-Mughni na ibn Qudama mujalladi na 9 shafi na 349 da kuma al-Majmu' na Imam an-Nawawi mujalladi na 8 shafi na 404 wa tukrahu idha kana maqtu'at al-udhni ana karhanta yin layya da dabba in ta zamto mai yankakken kunni aw juz'in minhu ko mai yankakken wani bangare na kunni aw makasuratil qarni ko mai kariyayyen kaho aw aktharihi ko mafi yawan kahon ya kare ba duka ba to wannan duk an karhanta amma mutum yayin layya da tayi amma dai makaruhi ne wa fihi hadithu ali akan wannan ma akwai hadithin sayyidina ali radiyallahu anhu duk da cewa hadisi ne dha'ifi amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali ce manzon Allah ya umarce mu an nastashrifa al'aina mu dinga dubawa game da dabbobin layya shine an nastashrifa mu yi tsayi mu daga kai mu kalli dabbar da zamu siya ta layya mu duba idanta ba ta cikin wanda aka ce ba za ta yi layya ba wal udhna mu kalli kunnanta ba ta cikin dabbar da aka ce in tana da matsala irin wannan a kunne ba za ta yi layya ba wa alla nudhi kada mu yi layya bimuqabalatin da wadda kunnanta ya tsage ta gaba, wala mudabaratin ko kuma wadda kunnanta ya tsage amma ta baya zaka hango tsagewar, wala sharqa ko kuma wadda kunnanta ya tsage a tsaye, wala kharqa ko kuma wadda kunnanta ya tsage amma tsagar sai ya cycle ya kuri tsagar. Wannan din nau'o'i ne na illolin da ke samun dabbar a kunne, muqabala ta gaba ya tsage, mudabara ta baya, sharqa a tsaye ya tsage, wa kharqa shi kuma a da'ira haka kuri haka ya tsage. Wa huwa hadithun da'if, wannan hadisi ne wanda yake yana da rauni. Da'afahu al-Albani fi tahqiqi mishkat al-masabih, mujalladi na 1 shafi na 328 da kuma 1463. Wa hunaka uyubun, akwai wasu aibobin, la yukrahu wujuduha fil udhiya, ba a karhanta samuwar su ba a dabban layya, dan an same su a dabban layya babu komai. Wa in kanat tunafi kamalaha, ko da yake suna kore cikar dabban layya ta zama cikakkiya, suna kore ta zama kammalalliya, amma ba a karhanta yanka ta badan tana da wannan aibobin. Kal hatma, kamar dabbar da ake kira hatma. Wace ce hatma? Allati la asnana laha, ita ce wadda haƙoranta sai sun zube, ba ta da haƙora, ga kiwo tana da ƙiba, ta kiwato kunnan ta kalau, idan ta kalau, ba ta da rama, kafafuwanta ba gurguntaka, amma fa ba ta da haƙora, ita ake kira hatma. Wal batra, haka batra, wa hiya maqatu'atu dhanab, ita ce mai yankakkiyar jela, ita ake kira batra. Awul ilyati, ko kuma wato ilya mazauninta ne dan ya yanke, an gane shine ilya. To wannan ita ma wato duk da cewa babu kamala ta tare da ita, amma babu matsala da an yi layya da ita. Wal jada'a, haka ba ai wato babu matsala dan dabban layya ta zamto jada'a. Wa hiya maqatu'atul anfi, wato wa hiya maqatu'atul anf, ita ce wadda take da yankakken wato hanci, hancinta ne a yanke, wannan ba matsala. Wal khasi, da kuma dandakakke, wato ko rago ne ko abin nan an fidiye shi an dandake shi, to wannan shi ma zai yi layya ba matsala, amma dai babu kamala ta tare da shi. Wa ghairi zalika, da wannan haka. Ka koma cikin sahihu fiqhus sunna mujalladi na 2 shafi na 338. Wannan shine game da abin da ya shafi layya. An bayyanta ahkamul aqiqa, sai kuma hukuncen aqiqa, wato ragon suna. In an yi wa mutum haihuwa akwai ragon suna ko? Qala al-musannif, wa amma al-aqiqatu fa mustahabbatun, amma game da aqiqa to ita kan mustahabbiya ce. A daina fada da akan aqiqa, mustahabbiya ce in dai za a bi ainihin wato maganar malam Abul Hasan Ash-Shadhili mai iziya. To wato mata su sani cewa hakika ragon suna mustahabbi ne, an so inda hali a yanka, in ba hali kuma shikenan a bashi. Wa hiya dhabihatu allati tuzbahu, ita ce wato dabbar da ake yankawa yawma sabi'u wiladatil maulud, ranar 7 daga haihuwar jariri. Wa yushtaradu fiha, ita ma wannan dabbar an sanya mata sharadi, ma yushtaradu fi dhahiya, irin sharadin da aka sanya wa dabbar layya. Wayancan aibobin ya zama to ragon suna, shi ma ba shi da wannan aibobin. Ta'arifuha, ma'anar al-aqiqa, wa hukumuha, da kuma hukuncin aqiqa. Ka koma cikin al-muguni mujalladi na 9 shafi na 362, da kuma subul salam mujalladi na 4 shafi na 1426, da kuma al-mawsu'atul fiqhiyya mujalladi na 30 shafi na 376. Asulul aq, asalin wannan kalma ta al-aqi, ash-shaqqu, ana nufin tsagewa, wal qat'u, da yankewa. Wa qila lizabihati aqiqatun li'annahu yushaqqu halquha, ana cewa dabbar wato suna aqiqa saboda ana tsaga wuyanta. Li'annahu yushaqqu halquha, saboda ana tsaga wato makogoranta, ana yanka take. Wa yuqalu lish'ari alladhi yakhruju ala ra'si almawlud, kuma haka al-aqiqa ana kiran hakika da gashin da ake haifar jariri yake fitowa da shi min badani ummihi daga cikin cikin mahaifiyarsa sawa'un minan nasi awul bahaim wato sawa'un mutun ne ko kuma dabba daga in an haifu dan adam ko in an haifu dabba to gashin nan da suke fitowa ake haifar su da shi shi ma ana kiran sa hakika wal hakikatu istilahan amma a cikin yare irin na shari'a ma'ana a shari'ar musulunci an ce hakika ma yuzakka shine abinda ake yankawa anil mauludi daga jaririn da aka haifa shukran lillahi ta'ala saboda nuna godiya ga Allah ta'ala bi niyatin da kikkiawan niyya wa shara'ita makhsusatin da kuma wasu sharuɗa ke bantattu hukumuha to ina hukuncin ragon suna ala hakikatu mustahabbatun fi qawli jumhuri ahli al-ilm ba imamu Abul Hasan Ash-Shadhili ne kadai yake da wannan fahimta ba hakika ragon suna mustahabbi ne yanka shi cikin wato qaulin mafi yawan malamai ma abota ilimi lima warada fiha saboda abin da yazo wato a cikin ragon suna min al-ahadithis sahiha na hadithai ingantattu anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam amran umarni wa fi'lan da kuma aikace amma al-hasan al-basri amma malan hasan al-basri wa daud al-zahiri da daud al-zahiri su kan faqala sun ce bi wujubi ha wajibi ne yanka ragon suna wa kariha ha abu hanifa shi kan abu hanifa yace makaruhi ne ma yanka ragon suna malamai kenan eh gagagara ma ka tsaya kake zafafa da yawa kin ji in mijin ke dauko mazhabar imamu abu hanifa ma kin ga shikenan an huta eh abi da kake bari a mustahabbi ne tunda dai in yana da hali yace ya yanka shikenan aja baki alaikum an gane ko yawa kuma kaga yana da salaf in ya yanka domin yana da abu hanifa a matsayin abun koyi ba Abu Hanifa ba wa ashabur ra'ayi da ashabur ra'ayi duk suna da wannan fahimtar cewa shi ragon sunan nan ma yanka shi makaruhi fa ha huna thalathu madhahib kaga kenan anan ma akwai mazhabobi guda uku game da ragon suna wa qad warada fiha wa fi fadliha ahadithu iddatin akwai hadisi da yawa da suka zo game da falalar ragon suna da kuma ainihin wato suka zo game da shi hukuncin yanka ragon suna da kuma ainihin falalarsa min ha daga ciki hadithu Sulaiman ibn Amir radiyallahu anhu qal hadithu Sulaiman ibn Amir Allah ya kara masa yadda yace sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma'al gulami aqiqatuhu fa ahriqu anhu daman wa amitu anhu al-adha annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma'al gulami aqiqatuhu yaro yana tare da ragon sunansa ma'ana duk yaro in an haife shi a yanka masa ragon suna fa ahriqu anhu daman ku zubar masa da jinin dabbar sunansa in an haifa ma jariri to dabbar sunan a zubar masa da jinin wato dabbar ragon sunansa wa amidu anhu al-adha sannan ku kawar masa da kazanta ko suka ce wa amidu anhu al-adha abinda ake haifarsa da shi na jini da waye ku kawar masa da shi ko suka ce amidu anhu al-adha shine ainihin wato ku kawar masa da jini wanda mutanen jahiliya da in aka haifi jariri sai a shafe kansa da jini to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amidu anhu al-adha wasu kuma suka ce a aski ake nufi fa amidu anhu al-adha ku yi masa aski wannan sumar da yazo da ita ku aske masa ita ina fata an gane wannan hadithin imam sahihi ne allaqahu al-bukhari majzuman bihi imam al-bukhari ya ruwaito shi ta'alikan amma wajazama bihi ya kuma yanke cewa hadisi ne wanda yake sahihi ka koma cikin sahihu al-bukhari muallaqat mujalladina awatu hadisi na 2482 da 72 wa rawahu ahmad imam ahmad shi ma mujalladin sa na 4 shafi na 18 da imam abu daud hadisi mai lamba ta 2839 imam an-nasa'i mujalladin sa na 7 shafi na 164 haka imam at-tirmidhi a hadisi na 1515 duk sun ruwaito wannan hadisin kaji hadisi na farko ma'al gulami aqiqatu yaro yana zuwa ne wato yaro yana tare da ragon sunansa ma'ana a yanka masa ومنها حديث الحسن بن الحسن بن سمرة بن جندب daga cikin hadisan da suke magana akan layya ko falalata wato akwai hadisin al-Hasan an wato al-Hasan shi kuma da ya jiyo daga Samura bin Jundub radiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kullu gulamin rahinatun bi aqiqati kowane jariri jingina ne shi da dabbar layya dabbar sunan sa ka kusan aka ce ka kai abu jingina kaga kana ta kokarin ka samu dama ka kai ka karbo jingina ka to shi ma jaririn kamar yana nan a jingina har sai an yanka masa ragon suna to zubahu anhu da za a yanka masa yawma sabihi ranar da ya kai kwana bakwai wayuhulaku a kuma masa aski wayusamma kuma a rada masa suna wannan hadithin shi ma Imam Abu Dawud ya fitar da shi hadithi ne sahihi hadithi na 2838 Imam Tirmidhi hadithi na 1522 Imam An-Nasa'i a mujalladin sa na 7 shafi na 166 Ibn Majah hadithi na 3165 Sahahul Albani fil Irwa Imam An-Nasiruddin Al-Albani ya inganta wannan hadithin a cikin Irwaul Galil ka koma cikin hadithi mai lamba ta 1166 Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala an karbo daga Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma'al gulami aqiqatun tare da jaririn da aka haifa akwai ragon suna fa ahariqu anhu daman ku zubar da jinin ragon sunan sa wa amidu anhu al-adha ku kuma kawar da kazantarsa wannan shi ma kamar hadithin da ya gabata Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi ya ruwaito shi mujalladi na 4 shafi na 238 haka al-Bazzar a hadithi mai lamba ta 1236 ya ruwaito shi wa an Aisha radhiyallahu anha qalat an karbo daga uwar mu'mine Allah ya kara mata yadda ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace anil gulami shatani in an haifa wa mutun da namiji to rago biyu zai yanka mu kafi atani isassu ya duba isassu wanda za su isin isa a yanka su to rago guda biyu in aka haifa mutun namiji wa anil jariyati shatun idan kuma ya mace ce a yanka mata rago daya an fahimta ko wannan hadithin shi ma sahihin hadisi ne Imam Ahmad ya fitar da shi mujalladi na 6 shafi na 31 haka Imam Tirmidhi a hadithi mai lamba ta 1513 Ibn Majah hadithi na 3163 shi ma ya ruwaito wannan hadithin wa an Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasan wal Husain kafshan kafsha an karbo daga Abdullah dan Abbas Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka wa al-Hasan ragon suna ya yanka wa al-Husain rago shi ma kafshan kowa aka yanka masa rago daidai wannan hadithin Imam Abu Dawud ya fitar da shi hadisi na 2841 Imam An-Nasa'i a mujalladin sa na 7 shafi na 166 shi ma ya ruwaito shi kaga wannan yana nuna maka duk ashe yankan ragon suna yana da asali a addini an gane ko sunna ce cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam wa dalilul jumhur to me dalilin didda tarin waɗannan hadisai me dalilin jumhur mafi yawan malamai fi sarfi hadhil ahadith wajen karkatar da waɗannan hadisai ilal istihbab zuwa mustahabbanci dunal wujubi ba ma wajibci ba me yasa su jumhurun malamai suke ganin ragon suna ba wajibi bane mustahabbi ne tare da cewa ga hadisai da dama huwa hadithu wato hujjarsu shine hadithin man wulida lahu waladun wanda aka haifa masa jariri fa ahabba an yunsika anhu sai yake so shine fa ahabba sai yake so an yunsika anhu yayi masa yanka fal yunsik to yayyankan anil gulami in da namiji ne shatani rago biyu mukafi atani isassu wa anil jariyati idan kuma yarinya ce aka haifa masa mace shatun yayanka mata ainin wato rago guda daya wannan hadithin Imam Ahmad ya fitar da shi mujalladi na 2 shafi na 194 Imam Abu Dawud a hadithi na 2842 Imam An-Nasa'i mujalladin sa na 7 shafi na 166 to wannan ita ce hujjar gabar da suka rike su jumhur fa ahabba sai suka ce wannan ya nuna in ya so kenan zai yankan wannan ya nuna ba wajibi bane qalu sai aka ba su amsa aka ce fata'aliquhu ala mahabbatihi yadullu ala adamil wujub, wato qalu kai sai suka ce su jumhur fata'aliquhu ala mahabbatihi, wato jingina yin ainin wato yanka ragon sunar ala mahabbati akan san shi uban yaro yadullu ala adamil wujub, yana nuna ba wajibi bane kenan, tunda an ce sai in yana so, in yana so wato ya yanka wa ɗansa ragon suna, to namiji ya yanka masa guda biyu, mace kuma ya yanka mace guda ɗaya. Wa qad sabaqa al-qawlu fi ma'na hadhihi al-irada, irin wannan so din ya gabata, ma'anar irin wannan nufin ko irin wannan niyyar ko irin wannan san ya gabata a baya fil kalami an al-udhiyati, game da tattaunawa da muka yi game da layya. Kun tuna wata gaba can ma da su wanda suka ce ba wajibi bace suka yi riko da fa'ara da an yi dhahiya, suka rike wannan gabar fa'arada. To amma nan ma kaga Albani da kuma sauran malamai duk sun ba da amsa a can ko, to sai ce wannan din ma irin wancan din ne. Amma al-ahnab, to amma game da al-ahnab wato mazhabin Abu Hanifa kenan, fastadallu ala adami mashru'iyyatiha, su kam sun yi hujja akan rashin shar'antuwar ita shiragon suna, wa annaha makaruhatun, har ma suka yanke cewa makaruhi ne, bima jaa sabida abinda yazo annan nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila anil haqiqa, suka ce an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya game da ragon suna, fa qala sai ce la yuhibbu Allahu al-uquqa, Allah baya san al-uquqa, kalmar al-uquqa ka annahu karihal isma, an gane ko? Su sai suka ce gashi Allah ya ce baya son hakika, hakikan nan kwaragon suna kenan, kaga suna da hujja ko ba su da ita? Suka ce Allah ta'ala baya son al-uquqa, kuma wannan dabbar sunanta al-hakika, an gane ko? Suka ce ka annahu karihal isma, kamar dai baya son sunan ma. Ka koma cikin ainihin wato hadithin shi ma wannan sahihi ne, Imam Ahmad ya fitar da shi a hadithi mai lamba ta 6822, Imam Abu Dawud a hadithi mai lamba ta 2842, Imam An-Nasa'i a hadithi mai lamba ta 4212, sannan Sheikh Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami' hadithi mai lamba ta 7630, da kuma a cikin As-Sahiha hadithi mai lamba ta 1655. Qala Ibn Hajar rahimahullah, Ibn Hajar Allah ya masa rahama yace wala hujjata fihi, amma fa wannan hadithin na da al-ahnab suka kafa hujja da shi, gaskiya babu hujja a cikin sa, linafi mashru'iyyati, wajen kore shar'antuwar ragon suna, bal akhirul hadith, Ibn Hajar yace in ma ka duba karshen hadithin yathbutuha, yana tabbatar da yin yanka ragon suna, wa inna ma gayatuhu, kawai karshen abinda zaka iya dauka a wannan hadisin, an yi ukhadha minhu, a dauka daga wannan hadisin annal aula, abinda yafi dacewa an tusamma nasikatan aw zabihatan, ragon sunan a dinga kiransa da nasikatan, wato ragon ibada, aw zabihatan ko kuma ragon ainihin wato abin yanka, an gane ko? Yawa, wa Allah tusamma haqiqatan, kar a dinga kiransa da haqiqa, iyakar abinda hadisin za a iya dauka a ciki shine kawai hadisin yana kyamar a dinga kiran ragon suna da haqiqa, amma ba yana kore haqiqa din bane, an gane ko? Ka koma cikin Fathul Bari sharh Sahihul Bukhari na Ibn Hajar al-Asqalani mujalladi na 9 shafi na 588. Fal qawlu bi wujubiha, to malam zai karkare zance, yanzu mun ji akawal mazahib guda nawa, uku ko, kuma kowanne mun ji ga abinda suka dogara da shi na hujja, fal qawlu bi wujubiha, sai malam yace amma fa qaulin da ya tafi akan wajibcin yanka ragon suna, ma awfaratil ahadithis sahiha, tare da tarin hadisai ingatattu, fil amri biha, da suke umarni da ayita, muttajihun, gaskiya kan wannan ra'ayin na wajibcin za a karkata, shine muttajihun, za a karkata. Wa kadhalika al-akhadhu bi hadithi ummina Aisha, haka ma yin riko da hadithin ummina Aisha ridwanullahi alaiha, Allah ya kara mata yadda, fi tafriqi bainal gulami wal jariya, wajen bambanta tsakanin namiji jariri da kuma jaririya mace, wa an anil gulami shatani wa anna cewa anil gulami shatani namujin an haifa mutun jariri namuji raguna guda biyu mutakafi atani kuma wa'inda zasu wadatar zasu isu isassu wa anil jariyati shatun in kuma yarinya aka haifa wa mutun rago guda daya wal ilmu inda Allah Allah shine mafi sani an gane ko kenan an karkare akan ragon suna wajibi ne an gane ko yawa wanda ya dan fara murna zai shiga waccan mazhaba to ba shi da karfi yawa amin amin waqtu zabihha to yaushe ake ranka ragon suna wa amma waqtu zabihha amma lokacin yanka ragon suna fa yawmu sabi' ranar suna ranar bakwai kama zakara al-musannif kaman yanda abul hasan ash-shadhili ya ambata li hadithi samurat ibn jundub sabida hadithin samura ibn jundub radiyallahu anhu al-mutaqaddim wanda ya gabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yace kullu gulamin rahinatun bi haqiqati kowane yaro jingina wato yana nan a matsayin jingina da ragon sunansa tuzbahu anhu da za a yanka masa yawma sabihi ranar bakwai wa yuhlaqu ay masa aski wa yusamma akuma rada masa suna wannan hadithin shi ma mun karanta shi ya gabata wa qad ajaza ba'du ahli al-ilmi didda cewa wasu cikin malamai sun halatta in fata husabi'u in kwana ran sunan ya kubuce ba a samu damar yankawa yaro ragon suna ba an yu aqafir rabi 10 to za iya yanka masa bayan sati biyu ran 14 kwana 14 da haihuwarsa sai a yanka masa awul hadi wal 20 ko kuma 21 sati na uku kenan kila ranar suna ta zagayo uban bai samu hali ba to shikenan in wani satin ya kuma zagayowa sha lokacin yaro yana da kwana 14 sai a yanka masa in ba samu dama ba ranar 21 ma duk ana iya yanka masa li hadithi buraida radiyallahu an sabida hadithin buraida Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada fil haqiqa game da yankan suna tuzbahu yace za a yanka ne 70 kwana 7 wali 14 ana iya yankawa ma kwana 14 wali 21 ana iya yankawa ma wato kwana 21 da haihuwar jariri sai dai wannan hadithin shi kuma da'ifi ne yana da rauni wato akhrajahu al-Husayn bin Yahya ibn Ayyash fi hadithihi ainin wato wato safha ko abunan na 50 da abunan harufa ne shi nasa harufa ne kaf wato na 59 mujalladi na 1 wada'afahu al-Albani fil Irwa shi kuma Albani ya da'afa wannan hadisin a cikin Irwaul Galil wato hadisi mai lamba ta 1170 haqiqatu dhabhi to haqiqanin yankan yanka kowane iri na layya ne na suna ne na hadaya ne ko kuma kawai na yau da kullun haqiqanin yanka qala al-musannif abul hasan ash-shadhili yace wa amma dhabhu amma game da yanka fa huwa qat'ul hulqumi jami'i shine yanke makogoro duka a matsayinka na malamin yanka ana so a koya maka ga abinda ake so ka kula da shi wajen yanka ka yanke makogoran dabba dukansa wa qat'ul wadajaini da kuma yanke jijiyoyi guda biyu na gefen wuya fala yujziu aqallu min zalika idan baka yankai yanka kasa da haka to yankan bai yi ba na fata an gane kenan idan mutun yayi yanka bai yanke waɗannan abu guda biyu ba bai yanke ainin wato hulqum bai yanke wadajain ba to yanka bai ba ورد في ذلك حديث كعب بن مالك حديث كعب بن مالك يازو أكن هكا رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة أنسى موتا متتاينكا أين وتوراقو بحجر ددوسي أنقاني من يسأل لك تو نعم نعم من تفتن وجن حديثنك يو ايكي جواز ذبح المرأة يو ما شاء الله سيكما حالت ينكم مچي shin mace ana tana iya yin yanka qala al-musannif wa dhabhu al-mar'ati ja'izun yankan mace halal ne idan mace ta aka danne tai yanka cikakke yankanta yayi ورد في ذلك حديث كعب بن مالك اكوي حديثن كعب بن مالك ما da yazo game da yankan mace annam ra'atan dhabahat shatun wata mace an samu ta yanka akuya ko rago bi hajarin da dutse fasu ila annabi sallallahu alaihi wasallam an dalika sai akai wa annabi tambaya akan haka fa amara bi akaliha yayi umarni da a ci yankanta wannan hadithin imam al-bukhari ya ruwaito shi a kitabu babu kitabul udhiya babu zabihatil mar'a wal ama babun da yazo na mace za ta iya yin yanka baiwa ma za ta iya yin yanka an gane ko ma yujizu min az-zabihi to me yake isuwa daga yanka qala al-musannif fa irrafa az-zabihu yadahu an az-zabihati idan malamin yanka ko me yanka ainihin wato ya daga hannunsa an az-zabihati daga dabbar wato daga abar wato dabbar da zai yanka yana cikin yanka sai ya daga hannunsa ba'da qati'i ba'dil hulqum bayan ya fara yanke wani bangare na makogoran dabbar wal wadajaini da kuma jijiyoyinta na gefe thumma a'ada yadahu sai ya daga hannun sai kuma ya sake mai da hannun nasa fa ajhaza ha ya karasa ta lam tu'kal ba za a ci ba fa inta ma da zabihu idan me yanka wato ya ci gaba da yanka amdan da gangan hatta qata'a ar-ra's har sai da yanke mata ainihin wato kai har sai da yanke kai min az-zabihati daga dabbar da za a yanka din asa'a wa tu'kal bai kyauta ba amma za a iya ci an gane ko wa man zabaha min al-qafa wanda ya faro yanka ta qiya aw min sahafatil unuqi ko ta gefan wuya lam tu'kal ba za a ci ba qala abu abdullahi ad-dimashqi Abu Abdullahi Dimashqi yake cewa law abana ra'sa lam yahrim bil ittifaq da mutun zai raba gangar jiki da kai na dabba ba haramta cin wannan dabbar ba yayi ta yanka har ya gutsire kanta ba haramta ci ba bil ittifaq wannan haduwar malamai duk sun ittifaki akan haka wa hukiya an sa'id bin al-musayyib annahu yahrum ko da yake an hakaito daga sayyidu tabi'in Sa'id bin al-Musayyib yana cewa annahu ya harumu yana haramta idan mutun ya yanke kan yayi ta gigarawa da gangan haye gutsire kan haramun ne ba za a ci ba ka koma cikin rahmatul umma fi ikhtilafil a'imma na abi abdullah muhammad bin abdurrahman ad-dimashqi ash-shafi'i musamman kuma darul kutubil ilmiya wato littafin wanda suka buga shi a darul kutubil ilmiya daba'a ta farko ka kuma duba ainihin wato safha ga tananta ainihin wato abin nan a hadisi na 1407 da kuma safha ta ainihin wato 123 wa irrafa az-zabihu yadahu idan me yanka ya daga hannunsa fi asna'i az-zabihi yana cikin yankan kawai sai ya daga wuka daga wuyan dabbar an qurbin kuma nan take sai ya mayar ya ci gaba da yanka ukilat zabihatu za a iya cin dabbar da ya yanka wala haraja babu laifi yana dagawa nan take sai ya mayar ya kuma karasa yankawa za a ci wa illam yu'id idan ko bai mayar da wukar ba da wuri illa ba da dulin sai bayan lokaci yayi tsawo fa inna hina idhil la tu'kaltu ba za a ci ba qala ad-dardir akwai wani dalun a karshe ba akwai dalun tsakanin ra'un da yawun din nan qala ad-dardir fi sharhi al-mukhtasar Ad-Dardir yake fada a cikin sharhil muktasar yace fa in ada an qurbin idan me yanka ya daga hannu daga wuyan dabba bayan ya fara yanka sai kuma mayarwa dama babu tsawon lokaci tsakanin dagawar da mayarwar ukila za a ci rafa'a yada ikhtiyaran aw idraran ya daga hannun ne da zabin sa ko kuma larura ce ta sa ya daga hannun an gane ko da zabin sa haka kawai ya daga hannunsa yana yanka ya dage hannun sannan ya mayar ya ci gaba da yankawa ko kuma wata larura ce ta tilasta shi ya daga wukar daga wuyan dabbar sannan ya sake mayarwa in dai ba a samu lokaci mai tsawo ba babu komai wal qurb wal bu'd bil urf shi kuma kusancin ko nisan ya danganta da al'adar mutane wani irin kusanci ne za a ce in ya mayar za a iya cewa nan sai aka bar shi a bude ga gurgurdan al'adar mutane wani irin nisa ne za a ce kai tsakanin yan fara yankawa da daga hannun da sake mayarwar kai yayi tsawo wanne ne wannan ko bil urf sai a koma urfin mutane fal qurbu kusancin mithlu misali an yasanna as-sikin misali ya wasa wukar shine anya sanna anya sanna as-sikin shine ya wasa wukar ya fara sai ya fahimci wukar ba ta da kaifi sai ya daga sai ya wasa ta sai ya mayar wannan za a iya kiransa ainihin wato kusanci wato dagawa ce makusanci za a iya ci aw ya tarahuha ko kuma ya ajiye wannan wukar wa ya akhudhu ukhra ya dauko wata min hizamihi daga wato bel dinsa wato irin gidan nan na bel na alhazai wanda suke daurawa shine hizam daga cikin bel dinsa kawai sai sake dauko wata wukar sai ya mayar ya cigaba da yankawa aw qirbihi ko daga kubansa an gane ko wannan da aka kai ya fara yanka sai gaba ta da kaifi ashe ko wata wukar a cikin kube a gidanta sai zaro ta daga cikin kube sai yazo ya cigaba da yankawa wannan da za a dauke shi a matsayin qurb kusancin da in ya daga ya kuma mayarwa ya karasa yankan za a iya ci wa hadha kulluhu wannan fafad wannan hukuncin gabaki dinsa in kana amfada ba an kaza bane ba kafin bace faun ce in kana amfada ba'd al-maqatil amma fa wannan sai in ya zartar in ya kasance ya zartar da wani bangare na makasar dabbar ka an qata ba'd al-wadajaini kaman misali ya datse mata daya daga cikin jijiyoyin nan guda biyu an gane ko amma idza lam yakun amfada zalika amma idan bai zartar da makasarta ba bi an kanad lauturika ta yanda inda za a bar dabbar ma a ce an fasa yanka ta la'ashat da ta rayu fa inna tu'kalu mutlaqan to za a ci wannan dabbar mutlaqan babu wani zancen a kusa ko a nesa babu wannan kaidi din raja'a an qurbin ya dawo ne nan take ci gaba da yanka au ba'uda ko kuma au ba'd ko kuma sai daga baya li'annaha ibtida'u zakatin mustaqilla domin wannan ya zama kamar sake wani yanka ne na musamman mai cin gashin kansa ba wancan na farkon ba tunda dama inda ya fara yankawar in aka ce an fasa yankan ma za ta ci gaba da rayuwarta to yanzu dawowa da yayi din ya sake yankan kamar za a dauki wannan a matsayin sabon mai yanka kun fahimta hina idin lokacin zai yi mu to lokacin ya wuce ma to ai da kan minti 5 ka samu sai mu tayi sifatu zabihi din insha Allah ba sharhi ma dan to amma bar mu bari tunda ya wuce lokacin mu bashi ba matsala sai mu ƙara samu shiga babun gaba insha Allah abin da muka karanta ya zama didi Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik